ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, monsieur Issoufou Katambe.
Sanarwar da sakataren gwamnatin Nigeria bayar a yammacin jiya Litinin na nunin cewa shugaban kasar Nijar ya sallami wasu ministocin sa domin maye gurbin su da wasu sabbin ministoci, yayin da aka canza wa wata minista guda ofishi. Saboda haka sanarwar ta kara da cewa Isu Katambe zai maye gurbin Bar Musalifu da aka sallama daga mukamin ministan albarkatun ruwa, sai Muhammadu Karijo da ke maye gurbin ministan sukuri Ladan Tana, wanne aka juma ana baza cita-citar zai fice daga gwamnatin a sakamakon tabarbarewar dangantaka tsakanin jam'iyyarsa ta Amin Amin da PNDS tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin Niger. Wata makwar huska a jerin mambobin gwamnatin ta Nijar ita ce Madam Amadu Aisata da ke maye gurbin ministan al'umma Christelle Rakiyatu Jaku, wacce wasu jaridu a makon jiya suka bayyana cewa ta so ta yi murabus daga mukaminta saboda wani sabanin da ya kunno kai tsakaninta da Prime Minister Bertira Fini game da batun cancantar tafiyar da harkokin wani project Swede na Bankin Duniya. Daga yanzu Christelle Rakiyatu Jaku za ta koma ma'aikatar ministan kwadago, yayin da aka nada Malam Zanedu Amiru domin ya canji Abdu Mamman a ofishin ministan masana'antu. Tun a watan Agustan da ya gabata ne masu rajin kare demokradiyya da ma wasu 'yan kasar ta Nijar suka sha kiraye-kiraye ga shugaba Isuhu ya aiwatar da garan bawul din da zai takaita yawan ministocin gwamnatin sa mai membobi 43, ta yadda za a rage wa kasar ta Nijar mai fama da fatara larura. Sai dai da alama lokacin daukar wannan mataki bai yi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.